أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ان wa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai cikin ikon sa da kaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magriba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna daya ga watan zulqa'ida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana 1444 wanda ya daidai da 21 ga watan 5 na shekara 2023 miladiya. Kamar yadda aka saba ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin fiqhu na risala, kuma akan mazhabin ta Imam Malik bin Anas Allah ƙara masa yarda. Muna cikin babi da yake bayani akan siffar aiki a cikin sallah. Wancan sati mun tsaya akan gabar bayani akan sallar asuba, kenan za mu tashi akan bayani akan sallar azhar. Wannan kuma shine darasi na 11-15 kai ko na 15 insha Allah. Allah saka da alheri sanunku da kokari kuma. To mala yake cewa wal qira'atu fi zuhri binahu qira'atu fi subh, ana siffanta mana yadda ya kamata musulmi yayi sallah, namiji ko mace, sallar da kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai karba. Matukar mutum ba irin wannan sallah yayi ba, kenan yayi sallah ne kamar ra'aytun nas, kamar yadda naga mutane suna yi, to wannan ho sallah ba ta da fa'ida a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Dole sallah sai ta kasance daidai da karantarwa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda ku gani ina sallah. Kuma wanda takanas dan sallan nan Allah subhanahu wataala yayi isra'i da miraji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yaje ya karbi wannan sallah, kuma saboda muhimmancin ta da 50 ce, amma aka rage ana ragewa ana rage har ta komo guda 5. Bayan ta goro guda 5 din aka ce to kuma an wajabta mana 5 din, kuma amma ladan na 50 yana nan, kamar daidai ladan 50 din kenan. Saboda haka ɗan uwa musulmi mu kula, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon abin da za a yi bawa fara yi wa bawa hisabi da ita ran tashin kiyama shine sallah. Kowa sallar shi za a fara bincika. To sallah tana da wani alhurma da wata permission, farmi da an diba aka ga sallah ta zo daidai, cikakkiya, cikakkiyar ruku'i, cikakkiyar nutsuwa, cikakkiyar ladabi, cikakkiyar kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala, to saboda haka sallah sai ta sanya a kau da kai akan sauran ayyukan bawa, a yafe maka saboda wannan, saboda dai sallah ta zo daidai sai a kau da kai kamar sauran, a ce to shikenan ku bar shi lai sai fasi. Amma sallah da an diba bata zo daidai ba dan uwa yar uwa, to ho sallah fa komai ya baci. Kenan sallah mu kula da ita, kuma ita ce abin da ta yi saura yanzu kawai bambancin tsakanin musulmi da kafiri. Saboda haka yanzu duk abin da kafiri yake musulmai suna yi, me kawai abin da musulmi yake kafiri bai yin sallar ce kawai. Zaka samu kafiri a gidan giya, musulmi a gidan giya, kafiri a gidan zina, musulmi a gidan zina, kafiri a gidan caca, musulmi a gidan caca, kafiri da shan maye, kayan maye, kayan kwaya da sauransu, musulmi yana yi, kafiri yana sai da kayan maye, musulmi yana sai da, to iyazullah kenan. Ita kaɗai ta yi saura ga mu'minai da musulmai, kenan ya kamata mu kula da wannan sallah. To saboda haka sallah ba za ta karɓo ba sai ta kasance a bisa karantarwa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana sai mutum ya yi ta ala ilmi wal basira. To mu diba yanda ake karanta da mu, mun gama bayani akan sallar asuba, yanzu kuma malam zai karantar da mu yaya ake yin sallar azhar, yaya karatun sallar azhar yake. Malam ya ce wal qira'atu fi zuhri, karatun sallar azhar bi nahwi qira'ati fi subhi, daidai yake da karatun sallar asuba. A wajen ni sai ce mina diwali, na daga wajen dogayen sura. A sallar asuba ana so limami ya jaya dogo sura, to haka a sallar azhar ita ma ana so mutum yanda ake tsawaitawa a sallar asuba, to haka azhar ma tsawaita karatunta ake. To kaga kuma wannan dan uwa yar uwa akan mazhabin wata Imam Malik, au duna zalika qalilan, ko kuma mutum ya dan rage kadan, amma ba a yin gajejjerun sura a sallolin asuba da sallar azhar. Yana daga cikin nuna mana muhimmancin dadewa. Ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah zai kafarta sallar azhar, kafara har ma bai shiga da jama'a yace Allahu akbar, yace mu kuma a lokacin zamu zo mu doki buta, mu doki makayi, mu je bayan gari dawa, mu je mu biya bukata, mu dawo mu zo mu yi arwala, mu zo mu shiga sallah manzo Allah yana raka'ar farko. Ta kiyasta da Allah, kuma a lokacin su dashi na yake zuwa ba gida ba ma, kenan sai mutum ya fita dashi inda ba a ganin sa, yaje biya bukatar sa, ya dawo masallaci ya tarda, yayi arwala ya shiga masallaci ya tarda manzo Allah a raka'ar farko, har yanzu bai ruku'i ba. Kaga wannan me yake nuna mana? Dadewa. Ashe ko da ban kwatanta wani, ko da ban yi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kwatanta shine mai hasiki masu na cewa fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbahu bil kirami falahu. A kwatanta ko da ban kasance irin su ba, domin kwatance da mutanen kwarai to samu rabo ne. To saboda haka wannan ita ce sallar azhar. Haka yanzu sallar azhar in take, kaga yau muka samu maliman mai dadewa ma tsere mishi ake sai ce kai express zanje. To kaga inda kai express din zata kai ka kai kuma zata kai ka da asara. To saboda haka ana so a dade a sallah a tsawaita karatun sallah azhar kamar yadda ake tsawaita karatun sallah asuba. Wala yajharu fiha bi shay'in min alqira'ati, sai dai bambancin sallah asuba da azhar, ita sallah asuba karatunta a bayyane ake, karara kowa ya shi. To amma ita sallah azhar ba, to ita ba a bayyana karatunta, a asarci ake yi. Wa yaqra'u fil ula wa thaniya fi kulli raka'atin bi ummi alqur'an wa surati sirran, mutum zai karanta a raka'ar farko da raka'a ta biyu, fi kulli raka'atin ko ta raka'a bi ummi alqur'an zai karanta fatiha wa surat da sura sirran a asarce, duka da fatiha da sura a asarce mutum zai yi su. Wa fil akhiratayni, amma a raka'o'i guda biyu na karshe bi ummi alqur'an wahdaha sirran, ita kuma fatiha kadai ake karanta a asarce. Kenan raka'a biyu na farko na sallar azhar ana karanta musu fatiha da sura, amma raka'a biyu na karshe su kuma me ake karanta? Fatiha kadai ake karanta musu. Kaga kenan anan an karantar da mu yanda ake karatun, kuma an karantar da mu yanda ake asartawa. kenan karatun sallar azhar a asirce ne sabanin na sallar asuba wa yatashahadu fi jalsatil ula haka kuma mutun zai yi tahiya a zaman shi na farko kenan idan kai biyu sai ka zamna kai tahiya ila qaulihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saboda haka mutun zai yi tahiya kuma sai ya kai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai yayi tashahhud inna ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan sai mutun ya kai nan tukan kai tahiya duk wanda ya tsaya a salihina bai yi wannan sheda ba to sai sani bai yi tahiya ba tahiyar ka bata yi ba kenan saboda haka dan uwa waccan fiqihu da muke da ita ko kuma wacce tunani mutum a ce a in mutum ya je salihina shikenan a zaman farko mutum ya kai salihina a in kai salihina to tahiya bata yi ba sai kai tashahhud inna kuma shine ma tashahhud din ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu summa yaqumu wala yukabbir hatta yastawi qa'iman to sa'annan sai mutun ya tashi wala yukabbir ba sai kabara ba hatta yastawi qa'iman har sai ya daidaita a tsayin sak sai kabara haka za ya fa'ala al-imam war rajul wahidun haka liman yake aikatawa da mutum wanda yake shi kadai wa ammal mamu amma kaga mamu fa ba'da an yukabbira al-imamu bayan liman yayi kabbara yaqumu al-ma'mumu aidan a lokacin sai mamu shi ma sai ya tashi kenan kaga anan wannan ana karantar da mu kenan mamu kullun koyi yake da liman kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya muku liman domin ku yi koyi fa iza kabbara fa kabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu ce ku sani al'umma an sanya muku liman domin ku yi koyi da shi liman koyi ake da shi amma ba zama ake ba wal liman ko kanan liman ko abokin liman ba a'a sai yayi kake shi ya sanya yace ba'da an yukabbira al-imam yaqumu al-mamu sai bayan liman yayi kabbara tukun mamu zai tashi mai kabbara aidan kuma kenan duk wanda suke yake riga ya liman ya zama wal liman to bai da sallah duk wanda kafin liman da liman ya ce la kafiyati Allahu akbar shi har ya duka to saboda haka baka da sallah kwata kwata duk wanda yake irin wannan sallah to ya sake sallah haka kuma duk wanda suke tafiya tare da liman suke dagowa da liman suke tasowa ya zama abokin liman to shi ma bai da sallah kuma dawa yau sai mu yi hankali wallahi yau dawa haka ake tafiya mutane sun zama abokan liman liman yana al sai a tafi tare da shi al a taro ai hanka a liman sai ya gama yayi kabbara yaji ajje kanshi a sujada kai ma tuko sai kaje sai yayi ruku'i yayi kabbara kai ma kai haka ake sai liman ya dago ya tashi kai ma ka taso amma ba a tafiya tare da liman duk mai tafiya tare da liman shi ma ittifaqin malamai suka ce baya da sallah da wal liman da abokin liman duka ba su da sallah saboda haka abinda ake so koyi da liman ka zama kanan liman sai liman yayi sai kai fa iza stawa qa'iman idan ya daidaita tsaye tak kabbara sai kabbara wa yaf'alu fi baqiyati salati haka mutum zai aikata a cikin sauran sallah min sifatir ruku'i na daga siffar ruku'i wasujudi da sujada wal julusi da zama nahaw ma taqaddama zikruhu fi subhi kamar yanda ya gabata muka ambata maka muka baka bayani dalla dalla a sallar asuba kenan darasi yanda makaranta ba to haka ake so kai ma kai wa yatanaffalu ba'daha to kuma bayan mutun ya gama to ana so mutun ya tashi yayi nafila tashi yayi nafila nafila kuma raka'a biyu ake ayi biyu asalamci wa yustahabu lahu an yatanafala bi arba'i raka'atin, saboda haka kuma ana so, an so mustahabi ne mutun yayi nafila da raka'a hudu, dan hadisi ya tabbata ma duk mutumin da zai yi raka'a hudu kafin sallar azhar, hudu bayan azhar, ko kuma hudu kafin azhar, biyu bayan sallar azhar, su waɗannan ana ce musu sunnanin rawatib. A kullum sallar azhar a ce kafin ayi sallar azhar kai raka'a hudu na nafila, ma'ana kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce, ba a hada ake yin su ba, kullum ita sallar nafila biyu ake ana salamcewa, biyu ake ana salamcewa, bayan kuma an gama sallar azhar ka tashi kai biyu. Wannan ana ce musu sunnanin rawatib, suna da matkar lada falala mai yawa. Saboda haka wa yastahabu lahu an yatanaffala bi arba'i raka'atin, ana so mutun yayi nafila da raka'a hudu, yusallimu min kulli raka'atayn, mutun zai salamce da kowace raka'o'i guda biyu, in kai biyu ka salamce, ba hada su gaba daya. Wa yustahabu lahu misl zalika qabla salati al-asr, haka ma kuma ana so mutun kafin sallar al-asr shi ma yi wannan nafila raka'a biyu, kafin sallar azhar kai raka'a hudu, bayan azhar kai biyu, kafin al-asr kai biyu, duka suna cikin sunnanin rawatib. Wa yaf'alu fil asr kama wasafna fi az-zuhri sawabu, to haka mutun zai aikata kamar yadda muka siffanta maka sallar azhar raka'a hudu, kuma ana yin karatunta a asirce, a rako'i guda biyu na farko ana karanta Fatiha da sura, a rako'i guda biyu na ƙarshe ana karanta Fatiha kadai. To haka yace malai, ce haka zaka aikata a cikin sallar al-asr, yanda sallar azhar take haka sallar al-asr take, kama wasafna fi az-zuhri sawabu, kamar yadda muka siffanta a cikin sallar azhar daidai suke. Illa annahu yaqra'u fi raka'atayn al-ulayayn ma'a umm al-Qur'an bil-qisar min as-suwar, sai dai ita a sallar al-asr ana so a raka'a guda biyun farko ka karanta Fatiha da kuma sura, to amma sai dai Fatiha da sura ana so a karanta gajejjerun surori, shine qisar min as-suwar, gajejjerun surori. Wanne ne gajejjerun surori? Yace misli, ga sunan misali, wadduha kama su wadduha, wa inna anzalnahu da irin su inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa nahu himatu kama da makamantan wadannan, duka qisar su watin su alam nashra, duk qisar ne wadannan. To su sallar al-asr ita ana karanta mata qisar suwar, gajejjerun surori. Wa ammal maghribu, amma kaga sallar maghriba, saboda haka fa yajharu bil qira'at fi raka'atayn al-ulayayn minha, ita sallar maghriba ana bayyana karatunta kenan, sabanin sallar azhar da al-asr, azhar da al-asr su ana karatun su mi a boye, shine a asirce, duka rako'in guda hudu a asirce ake yin su, amma sallar maghriba to a rako'i guda biyu, fa yajharu bil qira'ati, ana so mutun ya bayyana karatu a rako'in guda biyu na farko. Wa yaqra'u fi kulli raka'atin minhuma, ana so mutun ya karanta a dukkan rako'in guda biyu, bi ummil qur'ani, mutun ya karanta Fatiha wa suratin da sura, minas suwarin qisari, su ma daga cikin gajejjerun surori. Ita ma sallar maghriba ana so a karanta mata gajejjerun surori. Wa fi salisati araka'ata ukku, ta sallar maghriba, bi ummul qur'ani faqat, su kuma ana so mutum ya karanta Fatiha kadai, ita ce uwal alqur'ani, ma'ana babudin alqur'ani, Fatiha a raka'a biyun farko a karanta musu Fatiha da sura, a raka'a ɗaya ta ƙarshe ita kuma a karanta Fatiha kadai, kuma ita raka'a ƙarshe za a yi ta asirce, amma raka'a biyu na farko su kuma za a yi su a bayyane. Wa yatashahhadu, kuma sa'an mutum ya zauna yayi tahiyya, wa yusallimu, sai mutum yayi sallama, wannan shine sallar maghriba ta cika. Wannan kuma haka namiji da mace suke, haka siffar sallah take, ba bambancin a wajen sallah tsakanin mace da namiji, yanda aka siffarta haka ake. Saboda haka inda ake bayyana ma mace ita ma za ta bayyana, inda ake asarta za ta asarta. wa yustahabu an yatanaffala ba'daha bi rak'ataini, ana so kuma mutun idan ya gama sallar magriba yayi nafila da raka'a guda biyu ba'daha bayanta. Wa ma zada fa huwa khairu, idan mutun ya ƙara akan raka'a biyu to wannan alheri ne mutun ya ƙara maka, amma dai mafi karanci ko mun gauga haka dai i kokari samu kai raka'a guda biyu na nafila bayan sallar magriba, ana so wannan abu yana da kyau yana da lada. Don kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma baka gauga baka da wani uzuri kana da buƙatar lada to tashi ƙara wasu yayi didi in san samu ne ma kuma ka zauna a masallaci kana jiran wata sallah to shi ma nan lada kan lada. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun ya jira sallah daga wata sallah zuwa ta sallah to sai a rubuta ma mutun ladan kamar yana cikin sallah. Ka zo ka zauna ma ba kowa ba sai ana karatu ba, in ana karatu ai kaga riba ce goma da goma, ga karuwa ga zaman karatun ga zaman masallacin sa'annan kuma ga fa'ida. To haka nan kawai ma mutun ya zauna daga sallar magriba zuwa sallar isha'i a masallaci kawai kana azkar inka kana addu'o'in ka ko kana karatun alqur'ani tilawa, to saboda haka ba karamin lada bane ba, mutum za a rubuta mishi ladan kamar kana cikin sallah ne har wacce lokacin sallah ya zo. Wa fi salisati wa yastahabu an tanafala ba'da ha bi rak'atayn wa ma zada fa huwa khairun, wa in tanafala bi sitti rak'atin, inda mutum zai yi nafila da raka'a shidda fa hasanun, to wannan abu ne mai kyau. Bayan sallar magriba kawai kana zauna a masallaci ka tashi kai sallah biyu ka salamce kai biyu ka salamce ka sake biyu ka salamce, amma salloli nitsatsu rakoi waɗanda suke cikin nutsuwa, to wannan abu ne mai kyau bawaye. Watanaffulu bainal maghribi wal isha'i muraggabun fihi, yin nafila tsakanin magriba da isha'i wannan abu ne mai kwaɗayin lada, ma'ana wani abu ne da ake kwaɗaitarwa mai lada da yawa, yin nafila tsakanin magriba da isha'i muraggabun fihi abun kwaɗayi ne abun kwaɗaitarwa ne. Ashe kaga mutum ya zauna a masallaci kai ta nafilfilinka ka zauna kai karatun alqur'ani kai azkar kaga ina ladan ba ka maka hannun yaro. Wa amma ghairu zalika min sha'aniha fa kama taqaddama zikruhu fi ghairiha, amma duk wani abu kuma min sha'aniha ne daga sha'anin sallar magriba fa kama taqaddama zikruhu fi ghairiha, to wannan daidai yake kamar yadda muka ambata maka a sallolin na baya wajen ruku'i wajen sujada wajen samun nutsuwa da ake so duka haka ake a kowace sallah. Saboda haka kenan an siffanta maka yadda ake yi, to amma kuma bangaren nutsuwa da yin rakowa'in da sauransu to wannan abu ne mai kwadaitarwa abu ne da ake kwadaitarwa a kai. Wa ammal insha'ul akhiratu, amma kaga ita kuma sallar insha ta ƙarshe kenan, kaga insha ita ce cike wasu in ka kama asuba azhar la asar magriba insha kaga ita ce ƙarshe ko, sannan kuma sai gobe a sake asuba azhar la asar magriba insha, to shi yasa ake ta mata isha'il akhira, ma'ana sallar isha ta ƙarshen salloli na farali da ake yi a yini. Wa hiya al atamata atamatukum, sallar isha kuma ita ce ake ta ma sallar atama, da za a tambaye ka ce wacce ce sallar atama salatul atama, to sallar isha ita ce sunanta ne asalin sunanta salatul atama. Wa ismul isha'i akhassu biha, amma sunan isha shi yafi kebanta da ita wa aula kuma shefi. Fa yajharu fil ulayayn, ana bayyana karatu a rako'in ta guda biyu bi ummil qur'ani, da fatiha alqur'ani ma'ana da fatiha wa surata fi kulli rak'atin, da kuma kowace da sura a kowace raka'a, ma'ana rako'i guda biyu na farko na sallar isha'i ana karanta musu fatiha da sura, haka yanda namiji zai yi kuma haka mace za ta yi fatiha da sura ake karantawa fi kulli rak'atin a kowace raka'a. Wa qira'atuha atwalu qalilan min qira'ati al-asri, to karatun sallar isha'i shi kuma ya fi tsawo kaɗan akan sallar la'asar, ma'ana ana so a tsawaita karatun sallar isha'i amma kaɗan da na la'asar, kai kenan a sallar azhar kai kuma na sallar isha'i asuba. ana so a tsawaita sallar isha'i amma ba tsawo ba can ba a kadan da na sallar la'asar wa fil akhiratayn bi ummul qur'an saboda kuma a rak'o'in ta guda biyu na karshe su kuma ana karanta ummul qur'an fatiha kadai ake karanta musu rak'o'i biyu karshe rak'o'i biyu na farko ana karanta fatiha da sura rak'o'i biyu na karshe kuma ana karanta fatiha kadai fi kulli rak'atin akota raka kuma sirran a asirce biyin farko fatiha da sura a bayyane biyin karshe fatiha kadai a asirce wannan shine yanda ake a sallar isha summa yaf'alu fi sa'ir haka ma taqaddama min alwasf to yanzu kuma sai sauran bayane na sallah yace zaka aikata kamar yadda muka siffanta maka a baya a sauran salloli a sallar asuba a sallar azhar sallar la'asar sallar magriba kamar yadda muka siffanta maka to haka zaka yi sauran sallolin na nutsuwa a ruku'i da sujada da sauransu wal qira'ati allati yusirru fiha fi salati kulluha hiya bi taharikil lisani bi takallumi bil qur'an to mun shi inda ake bayyana karatu a sallah da kuma inda ake asarta karatu a sallah ko ba haka ba to ita bayyanawa wani abu ne da yake a bayyane shine mutun ya jiyar da kansa ala al-aqal to wa qira'ati allati yusirru fiha fi salati karatun da ake asirtawa a cikin sallah kulluha dukan shi a ce kai karatun sallah a asirce to ya ne a asircan yace hiya bi taharikil lisani bi takallum bil qur'ani shine a lokacin da mutun yake karatun to bakinka yana motsawa shine taharikil lisani harshenka na motsawa oh ba mu karanta ba wa yakrahu an-nawm qablaha an karhanta yin barci kafin sallar isha'i wal hadisu ba'daha kuma an karhanta yin hira bayan sallar isha'i ligaida darurati in ba da darura ba kenan abin da ake biso bayan sallar isha'i aje a huta domin a ji dadin tashi cikin dare ayi ibada a roki Allah sa'annan kuma a samu a gabatar da sallar asuba a cikin jami'i domin agalabiya duk wanda zai cika dare to da wuya zai taso sallar asuba musamman wanda yake taletalin dare na an kuma ya taso zai taso a kasalance a bagagace barci na tarjayashi to amma kaga in ka kanta da wurfa sai ka ji lokacin zaka tashi zaka ci barci ya ishe ka dade garau sai ka tashi cikin karfinka sai ka bauta wa Allah subhanahu wataala kenan saboda haka sai an rage hira an rage surutu an rage aje a kwanta da wuri mun tsallake wannan gurin shine muka sake dawa baya kenan yanzu kuma sai mu kuma wal qira'ati allati yusirru fiha fi salati karatun da ake asirtawa a cikin sallah kulluha dukkan shi hiya bi taharikil lisani shine mutun ya motsa harshensa bi takallumi bil qur'ani da hira ko da magana da alqur'ani ma'ana ne in kana karatun a asirce kada kawai mutun ya zo sallah kana karatu a asirce kawai mutun ya kan kullu a mutum ya karanta zuciya a bai ana yi kana karanta haka kenan ana gani ba mamaki ma masu ganin ma za su iya sani me kake karantawa kenan in mutum yana karatu a sarce to sai yana daga bakinsa amma idan mutum ya yi gumto bai ba wa amma jaru amma bayyanawa fa an yusmi'a nafsahu wa man yalihi shine ita kuma bayyanawa wani zaka ya shigo masallaci ana karatu bayyana sai ga duk ya cika masallacin da karatu wannan ba daidai bane ba ko kuma wancan yana yi mutum ya daga murya ana karatun qur'ani suna shiga juna ba daidai bane ba ai ka shiki kadai mutum ya yana a'a da aka ce ana bayyanawa yaya bayyanawa yake to gashi malam zai mana bayani a mazhabar malikiya shine bi an yusma'a nafsahu shine mutun ya jiyar da kansa kai kana ji kana karatu amma kai kana ji me kake karanta wa man yali da wanda yake kusa da kai shi ma ya san me kake karantawa amma ba mutun ya zo cikin masallaci ba dan an barka a sallah kuma sallah bayyana ne duk mutun ya daga sauti ya addabi mutane wannan kai haka ba kai dai ne ba dan uwa ومن يليه إن كان وحده إذن يكسن شيء كذين والمرأة دون الرجل في الجهر ما تكما سابان النمج أو جنبي ناوى وهي في هيئة الصلاة مثله إتكما أو جن صلى صلى هيئة سبر إن أكي صلى تيدي كده نمج إن أكي ركع هدو إتما هكذا تي ركع هدو إن أكي بيو a bayyane biyu a sirce haka zata yi inda ake karanta biyu da Fatiha da sura biyu ba Fatiha kade haka ita ma zata yi yanda ake nutsuwa a ruku'i haka mace zata nutsuwa a ruku'i yanda ake nutsuwa a sujada haka zata nutsuwa yanda ake in ake dagowa ita ma duka haka take ba bambanci tsakanin mace da namiji gaira annaha tandamu wala tafruju fakhizaiha sai dai ko bambanci anan aka ce mace in ta zo sallah babbancin da namiji shine tandamu zata dami mana zata takure ta kawo jikinta mana ta matsayi jikinta ko ida wala tafarish fakhisaiha mace ba zata ware ciyoyin ta bayan da namiji yake ware ba a ana so mutun mace ta damfale wala ududaiha haka kuma ba zata buwarwara dan bubunta ba hannayenta ba kamar yadda namiji yake ware ba وتكون مندمتا منزويه ذات كسنچه اتاكوري معنى ادامفري كما اتاكوري منزويه مندمه معنى شينه كدابي كتاكوري كنا هكا اكي سون مچه دت تكامي كتا ورواري في جلوسها وركو وسجودها اوجن زمانتا ده وجن سجدتا وامرها كله ko kullihi da al'amarin ta gabaki daya haka ake so mace ta yi kira kawai shine bambanci wajen hay'a sallah tsakanin mace da namiji namiji shi zai wawara amma ita mace kuma ita ba so ta wawara summa yusalli shafa'a wal witra jaharan to bayan mutun ya gama sallar isha'i to kuma ana so mutun yayi sallar shafa'i da witri shafa'i da witri kuma ana yin sa a bayyane wa kazalika yustahabu bi nawafil layl al ijharu haka ma kuma a sallolin dare nafilfili kenan nafilfilin dare ana so mutun suma bayyana karatu ake ba asirce ba din nafila ta dare karatun ta a bayyane ne wa fi nawafil nahar al israr amma nafilfilin rana idan mutun da rana da zai nafilfili to su kuma asirtawa ake yi a koyi ake karatu kenan an ba ku farmin din nafilar dare karatunta a bayyane din nafilar rana ita kuma karatunta a asirce wa in jahara fi nahari fi tanaffulihi fa zalika wasi'u inda kuma mutun zai zo a sallar nafila ta rana sai mutun ya bayyana karatu fa zalika wasi'u to yayi sallah ba ta bace ba sallah ta yi nan in dai sallar nafila ce kai karatunta a bayyane to ba komai ta yi wa aqallu shafa'i rak'atani mafi karancin shafa'i indai zaka yi shafa'i mafi karanci kai ka sala ko kin ka sala shine raka'a biyu ake so babu kasa da raka'a biyu a shafa'i babu kasa da raka'a biyu wa yustahabu an yaqra fil ula bi ummi alqur'ani ana so mutun ya karanta a cikin raka'a ta farko da uwa alqur'ani ita ce fatiha mana a shafa'i in zaka yi shafa'i ko zaki yi shafa'i raka'a farko ana so kiran karanta fatiha wa sabbih isma rabbikal a'la da kuma sabbih isma rabbikal a'la karanta fatiha da sabbih isma rabbikal a'la haka ke ma ki karanta fatiha da sabbih isma rabbikal a'la a raka'al farko ta shafa'i wa fi saniyati bi ummul qur'an a raka'a ta biyu ta shafa'i ma haka ake so mutun ya karanta bi ummul qur'an ya karanta fatiha wa qul ya ayyuhal kafiruna da qul ya ayyuhal kafirun raka'a farko fatiha da sabbi raka'a ta biyu fatiha da qul ya wa yatashahadu sai mutun yayi tahiyya wa yusallimu sai salamci summa yusalli al witra raka'atan sa'an sai mutun ya tashi yayi sallar rutiri ita kuma raka'a guda ɗaya kwal ita ce wutur ma'ana raka'a kwal ita ake cewa wutiri ya qara'u fiha bi ummul qur'an ita ma wutirin shine farko abinda mutun zai fara shine ya karanta fatiha shine ummul qur'an wa qul huwallahu ahad da kuma qul huwallahu ahad fatiha da qul huwallahu ahad wa mu'awizataini sa'annan kuma sai mutun ya karanta mu'awizataini shine falaki da nasi ita suna kike ma mu'awizataini ma'ana surori na neman tsari wa in zada min al ashfa'i idan mutun ya ƙara shafa'i kenan mafi karanci an ce biyu to sai kaga kana da ƙarfi ga ƙarfi ga yalwa ga dama kana so kai shafa'i fiye da haka ja'ala akhir zalika witran to an baka dama kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce illa masha Allah iya ƙarfinka iya gashiyarka in ka ka gashi sai kai wutiri guda daya shikenan shi wutiri daya kwal ake yin sa amma shafa'i sai ai ta maimaitawa ai biyu a salamce ai biyu a salamce in ka gashi kawai sai ka cike da wutiri shikenan yayi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli min al-layli 12 raka'atan thumma yutiru bi wahida malaje an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sallah a cikin dare raka'a 12 thumma yutiru bi wahida sanan sai yutiri da ɗaya kwal wa kila a wani kauli aka ce 10 raka'atin yana yin shafa'i raka'a 10 summa yutiru bi wahida sai wutiri da daya kaga kenan nawa 11 can kuma in yayi 12 yutiri da guda nawa kenan 13 ko wanne ya halatta ɗan kuma da mutun zai dinga bi ya salamce bi da salat har asuba sai da aka zo gab da asuba sai yayi wutiri yayi shi ma duka riwaya ne duka ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah ya ce salatul layli masna masna sallar dare bibi ne raka bibi ne idan ɗaya ku yaji tsoron alfijir zai keto manzo Allah ce sai ci sai yi wutiri da guda shikenan wala yu'idul wutra wa kana wa afdalul layli akhiruhu wa afdalul layli akhiruhu fil qiyam a wajen tsayuwar dare mafifici lokaci shine ƙarshen dare shine wa afdalul layli mafificin dare akhiruhu fil qiyam ƙarshen sa mutun ya tashi yayin qiyamul layli to yafi faman akhara tanaffuluhu wa witruhu ila akhirihi fazalika afdal duk wanda ya shirkinta witrin sa mana nafilfilin sa da wutarinsa na dare ya yi kai can ƙarshen dare na mashi ko mace fa zalika afdal to haka shi yafi illa manil ghalibu alaihi sai fa wanda barci yake rinjayarsa in ya kwanta bai iya tashi to saboda haka in dai ka san ka in ka kwanta baka iya tashi to ana so kai kuma kafin ka kwanta sai kai shine manil ghalibu alaihi Allah yantabiha mutumin da mafirin jaye in ya kwanta bai iya tashi wal yuqaddim witrahu ma'a ma yurid min an-nawafil to saboda haka ana so a farkon dare lokacin da ka so kwanciya sai ka gabatar da witrinka tare da abin da kake so na nafilfili raka'a 10 kake so kai 20 kake so kai kai 50 kake so kai kai 60 70 80 100 duk iya gurgurun da zaka iya shi dai abinda ake so biyu a salamce biyu a salamce biyu a salamci shine fali yuqaddimu witrahu ma'a ma yuridu minan nawafil tare da abinda mutun yake so na nafila awwala laylin a farkon dare thumma insha'a iza stay kaza sa'an idan mutun yana so idan ya tashi daga barcin idan sai kaza fi akhirihi idan mutun ya tashi a ƙarshen daren kai shafa'i da wutirinka kafin ka kwanta kin yi shafa'i da wutirinki kafin ki kwanta to amma kuma a ƙarshen dare sai Allah sanya sai ke tashi tanaffala ma sha'a minha masna masla saboda haka ya halatta in ka tashi sai kai nafilinka raka'a biyu yanda Allah ya hore maka amma wala yu'idul wutra wutri ne ba a sakewa cewa da aka ce kenan ba a yi wutri so biyu a ba an hana ka ba idan ka tashi da daren gwai tunda na shafa idan wutri na shikenan ba zan yi ba a wutri ne ba a sakewa ina ba ta fahimta wa man galabatuhu wa ainahu an hizbihi wanda idaniyarsa suka ranjaye shi daga wuridinsa ma'ana addu'o'in shi da yake azkar insa da yake falahu an yusalliyahu ma bainahu wa baina dulu'il fajr to saboda haka mutum ya samu yayi su ma bainahu wa baina dulu'il fajr abin da yake tsakaninsa da kudawar alfikir ka saba yin azkar inka to saboda haka sai barciyar rinjaye ka to saboda haka ba an kai sallah sai ka yi su wa awwalul isfar da kuma farkon haske gari da ya haske duk ka samu kai summa yutir sanan mutun ya yutiri wa yusalli subha sai sallati asuba wala yaqdil wutra amma ba zai rama wutri ba man zakarahu ba'da an salla subha wanda ya tuna shi bayan ya sallati sallah asuba to amma wannan kauli na mazhab malikiya yana da rauni ya inganta sunna idan mutum zai iya rama wutri bayan sallar asuba wa man dakhala al masjida yanzu mutumin da ya shiga masallaci ala al wudu yana da arwala fala yajlis kada ya zauna hatta yusalli raka'ataini har sai yayi sallah raka'a wannan ita ce ka'idar masallaci duk wanda ya shigo masallaci ko da ka shigo ne ka zo ka dauki wani abu ka fita to ana so ka yi sallah raka'a da kowane lokaci da rani ne ka shigo da daddare ne ka shigo ba a shigowa masallaci a zauna kadai ko kuma a shigo masallaci ayi harka a duk wanda ya shigo masallaci kana da rawala to abinda ake so sai ka yi raka'a kafin ka zauna ita ce ake cema tahiyatul masjid gaisuwar masallaci wannan sunna ce mai karfi sunna ce kuma mai falala mai lada duk wanda ya shigo masallaci sai ya gaida masallaci shine gaisuwar masallaci ake ce mata tahiyatul masjid kuma suna daga cikin nafilfili samfuran chair duk lokacin da mutum ya shigo masallaci sai ya yi su ai kaga akwai lokacin da aka hana yin sallah to amma su irin waɗannan nafilfili zawatul asbab to saboda haka su idan mutum ya shigo masallaci to kowane lokaci sai yi su kenan mu rike yau duk wanda ya shigo masallaci kada ya zauna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi raka'a biyu kuma ku diba dan muhimmancin abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallar yana huduba ta sallar juma'a wani bawan Allah ya shigo masallaci sai ya zauna sai manzo Allah ce tashi a cikin mutane ce ware ko kai tashi kai sallah raka'a biyu manzo Allah ya tada shi yayi sallah nafila raka'a biyu gaisuwar masallaci kenan ana so duk wanda ya shigo masallaci yana da arwala kai ya zauna ya gaida masallaci tahiyya raka'a guda biyu sunna ne kuma mutum ya samu lada mai yawa shine ce fala jilsa ta yi sallar raka'a ta ne in kana waqtu yajuzu fihi ruku'i ma'ana suka ce idan lokacin ya kasance ya halatta za a yi ruku'i a mazhaban malikiya to amma a sunna saboda ko lokacin bai halatta a yi ruku'i ba to saboda haka sunna daga cikin anjin zawatul asbab na fulfili masu karfi saboda haka su sai ka salati duk lokacin da mutum ya shigo masallaci kada ya zauna ana so ya raka'a nafila raka'a wa man dakhala almasjida wa lam yarka'il fajra ajza'ahu lidhalika rak'atil fajr to mutum ya zo masallaci ya shiga masallaci amma walam yarka'i fajr amma bai rakata li fajr ba kuma ga lokaci ya kore baka iya samu kai raka'a tahiyatul masjid biyu kuma kai rakata li fajr biyu lokacin zai kore kawa kana da lokaci guda mi zaka iya raka'a biyu zakai to wace zakai rakata li fajrin zakai ko kuma tahiyatul masjid shine malai ya ce wa man dakhala almasjid wa lam yarka alfajr wanda ya shiga masallaci bai rakata alfajr ba ajza'ahu li zalika rakata alfajr wannan raka'a bi da zakai ta isar maka rakata alfajr gaisuwar masallacin da zakai ta isar maka ladan bi zaka samu ka samu ladan rakata alfajr kuma ka samu ladan tahiyatul masjid in kuma da lokaci sai ka yi su gaba daya wa in raka'a alfajr fi baiti in kuma mutun yayi raka'a alfajr a gida dama an fi so mutun yayi a gida kafin ya zo masallaci to sai ka tsaya a gida kai raka'a alfajr inka summa atal masjida sa'annan sai ka zo masallaci faqtulifa fihi to anan malamai sun samu sabani faqila yarka'u to suka ce zai yi wa qila la yarka'u suka ce ba sai yi ba suka ce a sai ya sake wasu ka cewa ba sai ya sake kawai kai ya nan bi zakai tahiyatul masjid zakai shikenan wala salatan nafilati ba'da alfajr babu sallar nafila bayan alfajr bayan sallar alfajr illa rak'atul alfajr sai dai rak'atul alfajr kadai idan alfajr ya keto babu wata sallah sai rak'atul alfajr ila dulu'i shamsi har ya zuwa rana ta fada to wannan shine karshen wannan babi da yake nuna mana yadda ake yin sallah a mazhabin ta Imam Malik bin Anas Allah ya kara masa yarda kuma anan zan mu tsaya sai Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi a sabon babi babi na 11 babul fil imama wa hukumul imam wal mamu babi da zai mana bayani akan limanci da hukuncin liman da mamu insha Allah da fatan abin ka daidai Allah ta rahama cikin ladan abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatotun na alheri Allah ya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.